Peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me?
Da 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 da
We'd like to do a medley of our hit. You all right, lad?
Yeah, roughly.
It's late at night. You've really been fantastic waiting for all these people. Wow.